Beats from Master Kahar Gold Beats.
Sana yalla go tana da yata I ogo.